This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana a daidai wannan lokaci yau Juma'a 16 ga watan Fabrairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Jami'an kiwon lafiya a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai ya fada kan babban asibitin da ke kudancin Gaza, inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin kasashen biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawagar Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich.
To, kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, za a ji cewa babban mai sukar gwamnatin Rasha Alexei Navalny, wanda ke tsare a gidan yari, ya riga mu gidan gaskiya, lamarin da masharhanta ke bayyana cewa
kullun idan aka ce gashi wani yana nuna adawa da tafiyan gwamnati musamman a kasashen da ke da alama da gurguzu, to dama ana ganin cewa Amurka da kawayenta ko kuma kasashen Turai sune ke ingiza mai kan turuwa ga shi wannan dan adawa.
To, za a ji karin bayani a cikin shirin. Bayan nan kuma za mu gabatar muku da shirin da dan gari, wanda wannan mako zai kawo muku tarihi a game da ta garin Gaji da ke jihar Sokoto, wanda Musa Yusuf na tashar kawayenmu Vision FM Sokoto ya jagoranta. Amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Jami'an kiwon lafiya a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai a jiya Alhamis ya fada akan babban birnin asibitin da ke kudancin Gaza, inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama. Harin da aka kai a asibitin Nasir da ke Khan Yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin Isra'ila suka bayar na al'umma su kauracewa wurin. Isra'ila ta ce ta bude hanyar kwashe mutane a ranar Laraba, kuma dubban mutane da dama da ke a cikin asibitin sun bar yankin. Kungiyar bada agaji ta kasa da kasa ta likitoci ta Doctors Without Borders ta yi Allah wadai da umarnin da Isra'ila ta bayar, kuma ta ce ma'aikatanta a asibitin suna kula da marasa lafiya a cikin mawuyacin hali. Isra'ila ta kare shirin nata na bada umarnin ficewa daga yankunan zirin Gaza a duk yankin. Tana mai cewa gargadin na kare lafiya da kuma kare fararen hular Palestine ne. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris a yau Juma'a, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin kasashen biyu. A jiya Alhamis ne ofishin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da maganar wannan shirin kulla yarjejeniyar, amma bai bayar da cikakkun bayanai ba. Fadar shugaban Faransa ta ce a lokacin ziyarar ta shugaba Zelensky, Macron zai kara tabbatar da aniyar Faransa na ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine da al'umar Ukraine da kuma dukkan abokan hulɗarta. Shugabannin tsaro na kungiyar kasashen NATO sun gana a jiya Alhamis a Brussels domin tattauna yadda za su ci gaba da goyon bayan Ukraine a yakin da take yi da mamayar da Russia ta yi mata tun kusan shekaru biyu da suka gabata.
To, bayan rahotonmu na farko, Zara za ta sake dawowa ta karanto mana sauran labaran. Yanzu dai za mu nufi tarayyar Turai, inda rahotanni daga Rasha suka tabbatar da mutuwar madugun adawar kasar ta Rasha Alexei Navalny a gidan yarin da ake tsare da shi. Navalny shi ne wanda ya same wa shugaba Vladimir Putin alaƙaƙai a tsawon shekarun da ya shafe yana adawa da gwamnatin da ya sha kira da ta kama karya. Wakiliyar muryar Amurka a Turai Ramatu Garba Baba ta hada mana rahoto kan tarihin madugun adawan da kuma tasirinsa ga siyasar Rasha da abokan hamayyarta. Ramatu, gare ki.
Shekaru fiye da 10 da suka gabata aka fara jin sunan Alexei Navalny sakamakon fito na fito da kuma sukar gwamnatin shugaba Vladimir Putin da wasu manyan makarrabansa da ya sha zargi da laifin cin hanci. Madugun adawan ya yi ta amfani da shafukan intanet a bankaɗo almandahana da cin hanci da ya ce manyan jami'an na aikatawa a mulkin da ya sha kira na kama karya. A shekarar 2011 kuwa an kama shi ne bayan da ya jagoranci wani gagarumin gangami biyo bayan zaben 'yan majalisun kasar da zargin tafka maguɗi ya dabaibaye. Tun wancan lokacin gwamnatin Putin ta kama shi tare da ayyana shi a matsayin mai yi wa ƙasa zagon ƙasa kuma ɗan amsin shatan Amurka da yake yi mata leƙen asiri. To koya mutuwar Navalny yanzu za ta shafi siyasar Rashan, ƙasar da yanzu haka ke takun saƙa da sauran manyan ƙasashen duniya kamar Amurka. Dr. Sufiyam Saminaka, mai nazari ne kan siyasar duniya.
Wato wannan abin dama kullun idan aka ce gashi wani yana nuna adawa da tafiyan gwamnati musamman a kasashen da ke da alama da gurguzu, to dama ana ganin cewa Amurka da kawayenta ko kuma kasashen Turai su ne ke ingiza mai kan turuwa ga shi wannan dan adawa. Wataƙila za a ga su ke ba su kuɗaɗen da ke tallata kawukansa da manufofinsa da kuma sauran abubuwa makamantan haka. Saboda haƙiƙa wannan abin ba zai canza wani abu ba a siyasar ƙasar Rasha, domin kwata-kwata ta kasar Amurka da kasashen Turai ai ba su wani amince da tsarin tafi da siyasa da ke gudana kasar Rasha ba.
To an sha daure madugun adawan a gidan yare bisa zarge-zarge na san tayar da zaune tsaye da cin hanci da zamba da damfara. Zarge-zargen da ya sha musantawa yana danganta hakan da bita da kundin siyasa, sai dai hakan ya sa ya samu karbuwa sosai musamman daga bangaren 'yan adawar kasar. A bara dai taradin kansa, Alexei Navalny ya koma Rasha daga Jamus inda ya je jinya a sakamakon wata allurar guba da ake zargi an mishi a wani yunkurin hallaka shi. An dai kama shi tare da tsare shi a gidan yaron da ya rasa ransa. Rahotanni dai sun shaida cewa ya rasa a wannan Juma'ar bayan da ya yanke jiki ya fadi jim kaɗan da dawowarsa gidan yaron da ake tsare da shi bayan wata 'yar gajeruwar tattaki ta motsa jiki. Alexei Navalny ya mutu yana da shekaru 47 a duniya, ya bar mata guda da yara biyu. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Gaida Ramutu Garba Baba da wannan rahoton. To kada a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga kashin labarai na biyu.
A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawaga Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich, wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. Da safiyar jiya Alhamis, Blinken ya kai ziyara kasar Albania a karon farko a wani bangare na kokarin kara tabbatar da karfin dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar kasashen Balkan. Blinken ya gana da manyan jami'ai da suka hada da shugaban Albania Bajram Bagaj da Prime Minister Idi Rama, inda Blinken din yake cewa,
"But I also have to applaud Albania's role in being a force for regional stability, for regional integration, for regional progress. That is the path that
dole ne in yaba da rawar da Albania take takawa na kasancewa kasa mai karfi wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin da hadewar yankin da ci gaban yankin. Wannan ita ce hanyar da za ta samar wa al'ummar yankin kyakkyawar makoma. Don haka mun kuduri aniyar yin duk abin da zamu yi don tallafawa dukkan kasashen yankin da ke daukar wannan tafarki." Akalla mutane 11 ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya Alhamis yayin wata gagarumar gobara da ta tashi a wata masana'ar fenti a babban birnin India, New Delhi, kamar yadda kafar yada labaran Press Trust ta India ta rawaito. Hukumomin kasar sun ce gobarar ta tashi ne da yammacin rana daga ƙasa, inda waɗanda ke saman ginin ba su samu hanyar tserewa ba. An gano gawawwakin mutane 11 da suka kone ƙurmus daga baraguzan gine-gine, amma hukumomi ba su tantance su ba. Har yanzu ba a san musabbabin tashin gobarar ba.
Zahar Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To idan yanzu aka lalubo mu sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sannan a kodayaushe ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10:11 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka VOA da kuma gidajen rediyon da take hulɗa da su. A yau ni Musa Yusuf Sayin na Nana Vision FM Sokoto ke jan akalar shirin. To a wannan karon shirin da dan gari ya yada zango ne a kasar Gagi da ke yankin karamar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu a jihar Sokoto. Kasar Gagi dai kasa ce da ta hada dukkanin kabilun Najeriya da yanzu haka ke zaune cikin aminci da salama. To domin jin karin bayani game da kasar ta Gagi da ake kira karamar Najeriya, shirin da dan gari ya ji ta bakin uban kasar Gagi wanda ya suma da bayyana sunansa.
Sunana Alhaji Sani Umar Jabbi, sarkin yakin Gagi, uban kasar Gagi, Sokoto South Local Government.
Allah ya taimake ka da farko mana samu ji tarihin kasar Gagi baki daya.
Tarihin Gagi abu ne mai sauki. Gagi dai ita dai gari ne wanda ya kahu tun hiyar shekara jan 200. Gari ne wanda malamai, manoma, kuma mahorota suka kafa. Gagi ta kunshi mutane kabilu da yawa. Gagi inda kai to shekara 100 mutane ne Fulani, Gubirawa, Sullubawa, Hausawa. So da lokaci ta yi ci gaba kuma ya karu, to Gagi kasa ce wadda ta hada da wurare waɗanda duk wanda ke son shiga gudanar da kasuwanci, noma, kiyo, masana'antu suna da muhimmanci gare su. Shi yasa nan Gagi aka kiranta wani gehe karaman Najeriya. Duk Najeriya, kabilancin nan Najeriya babu inda babu cikin Ofarot, Old Airport, Tamaje, duri ne nan wanda ya kunshi yawan al'umma suna zanne kuma muna zanne lahiya lau. Gagi tana gabas ga birnin Sokoto, tana yamma ga Durbawar Tsaki, daga tannan tana kuma arewa ga Rikina da Dangishuni da Dambuwa, daga kuma Kudu tana da Maruma, Durbawa da Sokoto na sun yi iyaka da Gagi. So wannan yankuna dukkan sana'o'in mutanenmu, noma, karatu, kiyo, kira, aikin hannu na mason, iron bender, henti da sauransu, duk wannan sana'o'i na artisan, to mutanen Gagi sun da huka ciki ne, kuma suna da ilimi matasa ne ma wanda ba su zaman banza. Haƙiƙa gadi ne wanda a da jajirtaccen mutane wanda ka dogaro da kansu.
Daga lokacin da aka kafa ita wannan ƙasa ta Gagi da ta kunshi al'ummomi daga sassan Najeriya daban-daban, kamar sarakuna nawa aka yi?
To an yi sarakuna kamar wajen 20. To amma da sarautar garin sunanta Yarima, Yariman Gagi. So an yi Yarima wajen Yarima 8. To Yarima 8 ɗin nan da aka yi, daga cikin su Yarima na 9. Yarima na tara shine a Yarima Sambo, dan Usman Dandi. To Yarima Usman Sambo shine yaje wani yaki tsakanin Argungu da wani akwai Ba'azbini wanda yazo ya addabi yankunan nan. To aka buga yaki da shi, wanda ai Yarima zamanin nan yazo ya kashe shi, ya doshi kai ne, ya dawo kahin ya kawo Sokoto, an kai labari gidan Sarki Musulmi an kashe wannan an ta'addan. to da ya zo gidan sarkin musulmi ya ci tsoro ne ya gwada masa sarkin musulmi. Sarkin musulmi ya ce to shi ko da yau ya mai sarkin yaki. Da wannan lokacin muka tashi da yarima muka ban sarkin yaki. To daga wannan sarkin yaki na farko da an kan da Muhammadu Sambo dan dan Usman Dandi to sai zakkuwa gare ni ni a sarkin yaki kuma ni ko na 11 ga wadancan tara ga 11 mun zai 20 kenan. So tun sannan haka muka gudanar da sha'anin mulki sarkin yaki bayan sarkin yaki na House Rauta 2005 January
shekara ta 2005
shekara 2005 aka nada ni sarauta kawo yanzu January din na cika shekara yanzu 20 ba dai.
Wannan masarauta ta sarkin yakin gagi tana da wata alaka da masarautar sarkin yakin Binci wadda ta karbi tuta daga mujaddadi Shehu Usman Dambodo.
Okay to lallai wancan mujaddadi zamanin mujaddadi sarkin yaki Aliyu Jado tare da mujaddadi suka yi shi kuma wannan sarkin yaki zamanin dandan shishi mujaddadi sarkin musulmi Muhammadu Bello to zamanin ne shi ko shi na sarkin yaki namu na biyu sarkin yaki dukkan su sarkin yaki ne dukkan su kuma sarkin musulmi ke nada su sai dai bambanci wancan sarkin yakin Binji shi da majalisar sarkin musulmi ne kuma kingime ka ne mu kuma nan muna cikin jigar birni tushe mu mun hito daga Rikina yadda shi wani ta hita mara yan gwali ta hita da bagin arudu ta hita gagi ta balle na tushe mu Rikina karkashin zamanin sarkin Sullubawa.
Yan na fahimce ka kenan Sullubawa kuke tsagarin
Sullubawa muke gaban mu da bayan mu.
Na'am gagi ga do wani wanda ya zo Sokoto ko ya zo na Sokoto ya san cewa gari ne ko kuma wuri ne wanda ya kunshi al'ummomi daban-daban daga sassan Najeriya da ma na yoyin Afrika daban-daban akwai waɗanda ke zauna a wannan ƙasa ta gagi ya hulɗa take tsakanin al'umma
to hulɗa mu gaskiya mai kyau ce don tusar Bature ya zo sana'o'in da Bature ya kawo canza al'adunmu na da ginonin laka muka kama gina siminti da bulo to mutanenmu sun rungume Bature shi kuma Bature ya zanna kudu a kasari mutanen kudu wanda zanna da su Yarba Inyamurai su da suka zonan suka bar sana'o'insu mutanenmu sun tarbe su to shi yasa dunnan Sokoto babu inda kai ga mutane na yawan irin wannan ayyuka na artisanship mason iron bender plumber painter dunnan mutanenmu sun rungume su ai yazan nan yankunan mu a zaman mu da a kabilun sai samun koyo sana'o'in su sun koyo su mana mu sana'o'i don akwai wani inyamuri da aka kira Osinachi shine sana'a kilishi kuma yanzu ya zama wani company babba dum Hausawa na mai a gyara kullum ana kilishi ana exporting ana kai shi waje kaga ya koyi sana'o'in Hausa da ba san inyamuri da su ba mu kuma nan da kanikanci da pharmacy da chemist da irin abubuwan da sun kashe shi amin benda plumbing da an san su duk ƙarfin yamurai da raba kansu amma yanzu jama'an mu sun rungume su to wannan kaga zamantakewar mutanen ta alhairi wanda yake mun samu zaman lahiya tun tsawon zaman hiyar shekara 100 mu taɓa rikodin an samu hatsaniya tsakanin wannan mutane masu ƙabilun ƴan ƙaramin Najeriya yamurai Yarbawa mutanen Middle Belt da mutanen South da mutanen Southwest dukkanin muna zaune lahiya lau muna aiki tare kuma muna tare da sarakunan su resident community irin sarkin Yarbawa sarkin Inyamurai sarkin Ibo sarkin TB sarkin kowane mutane sarkin Kanuri sarki duk muna zaune da sunan lahiya lau kuma in muna meeting su Plato su ina muna zazzauna da su shugabannin al'umman muna fahimtar da juna muna gwada musu muhimmancin haɗin kai sai da haɗin kai aka samu zaman lahiya sai da haɗin kai aka samu wanzo arziki da fahimta da yahuwa ga juna to shi sanan yankin mu gaskiya an samu bunƙasa arziki mun samu matasa jajirtattu wanda suna da sana'o'in sun dogara da kansu ba su dogara ga biyan mola da sauransu ba.
Akwai auratayya tsakanin waɗannan ƙabilun?
Gaskiya akwai auratayya don ina sa ɗan mawakili sarkin yakin da zai gano na wata rana ɗanɗan Inyamurai na koran ɗan bai raba akwai sunan cikin gidanmu gaskiya hakika akwai ɗan ɗanmu guda yanzu Inyamuri wanda yana cin yatirin ɗin soja kuma Allah su ya samu akwai yanzu wata wadda ta yi aure ya wata ƴar Edo State tana cin tana Catalonia yanzu. Cin da mijinta sun ta yi kuma akwai su da yawa nan yanzu akwai yannena ma wanda ɗan Yarbawa ɗiyan Yarbawa ne akwai ƙanni na wanda ɗiyan Yarbawa ne akwai kuma yanzu ma ne yanzu ƙannin mu suka yi aure su ma sun aure Yarbawa da Inyamurai duk an haye ɗaya cikin su to arta gaskiya ta ƙara samu mutunta juna don ba wanda an kai uwa ta Inyamura ce shi ta shi ɓace Inyamuri babu wanda uwa ta yi na South South shi ɓace ƴan South South babu wanda uwa ta yi tana ƴan Benue shi ɓace ƴan Benue ko tana tudu haka mun sarku ga aure mun mutunta juna muna da kuma mutunta juna kwarai kwarai kuma hakika nan gaba ina tabbata maki da wani sarki da zai garo na kila ko in dan dan Inyamurana ko dan dan Bayaraba ko dan dan Tibina ko dan dan Kanura ne cikin su in Allah su da akwai su gidan gana mu yanzu
tabbasara ke taya kake ganin irin wannan salo da kuka assasa a wannan kasa ta gagi kila idan an yi amfani da shi assasan Najeriya daban-daban za a samu zaman lafiya mai dorewa ta yadda za a magance rikice-rikicen da aka samu tsakanin kabilun Najeriya a yankuna daban-daban
to lalle ai shi rikicin ai kai sun rikicin daga Najeriya ai ga toshi an kai muddin tsarin mulki ya darci Najeriya kasa guda ce kuma duk dan Najeriya da incin zama inda yake so yayi kasuwancin da yake so yayi lokacin da yake so kuma kada ka ce mutum ba indijin na ba kuma kada ka ce mutum wai bai da incin na shi sana'a ta ko gina gida ko gina wurin da yake rayuwa ta yake ce ba zai gina ba to kaga wannan ai ba da zaman lafiya ba mu nan gare mu gaskiya mun mutunta ƴan Najeriya mun san duk ɗan da ɗan Najeriya yake ɗan Najeriya ne mai incin zama nan shi kasuwanci matsayin kasuwancin da yake bai saba masa zamantakewa ta al'umma bai saba tsarin mulkin Najeriya ba mu mun dauke shi dan Najeriya muna maraba da su kuma muna baraba da duk yadda zamu zauna domin mu bunƙasa arzikin juna kuma zaman su gaskiya ya haƙiƙa ya zama mai muhimmanci gare mu don ya taimaka ma arzikin ƙasar mu ya taimaka ma al'umman mu duk garin da ga ana zan lahayar da mutanen kabilu daban-daban za ka garin na akwai karo arziki duk garin da ga ana hada za ka arziki babu shi don haka sai da zaman lahiya aka samu arziki Najeriya ƙasar mu daya kuma lalle tsarin mulkin nan gudana muka bi to wajibi ne ku dan Najeriya ki sa maka ne ruwa shi yadda da duk inda ya samu kai ne dan nan su in yamuri annan ɗan nan na in bai rabi annan ɗan nan na in muna ayyuka na community na haɗin kai na bi da gudunmuwa gina masallaci ko gina asibiti ko gina mi dukkan su muna gaito su kuma suna ba da gudunmuwa har ka habbanga cikin banga kungiyar mu ta sintiri muna da kabilu da yawa cikin ta kuma suna ba da gudunmuwa babu bai yiwa ka kebe wani sashe na al'umma ka ce baka yi da shi wai don ba ɗan nan na ba ka ce kuma akwai zaman lafiya duk ɗan Najeriya inda yake ba kona ba inda ɗan wata kafa ne ya shigo sai a ce mana nan bako ne amma tsarin mulki ya tabbatar da duk dan Najeriya inda yake dan nan ne in nan yake son ya zanna tsarin mulki ya bashi dama shi zanna shi kasuwanci shi noma shi karatu kuma shi bunƙasa kuma shi tsaya shi takara kuma shi zabi dan takara na inda yake bisa tsarin mulkin Najeriya
alaga sanin Umar ya bi kasar gagi zuwa yanzu wadan me matsaloli ne take fuskanta
to kasar gagi yanzu babban matsalolin mu shine bunƙasar al'umma duk gonakin mu da ka sani da masu dimbin yawa duk ƙauyukan da aka gare mu yau tsakanin ƙauyuka da zuwa kaza da ana noman dame dubu da yoru sun kame babu inda aka noman dame daya sun zangari daya yau kaga a cinkoson al'umma shina bukatar yawan aikin yi shina bukatar yawan wuraren tsaro kawai police station tun wadda akwai angorogo tun 1979 a gina ta tun gidaje na gida dubu yanzu gidan da aka gare ni ya yi dubu goma ya kamata a ce police station su ma su yi multiplying yadda jama'a karuwa su ma police station su karu fire service ta karu civil defense ya karu duk waɗannan sashe-sashe na al'umma ya kamata a ce sun faɗaɗa daidai da yawan al'umman mu in wayannan sun faɗaɗa sannan muna buƙatar ƙarin makarantun ne na boko irin primary secondary da tertiary domin a ba yaran mu ilimin su shiga wurin samun ilimi na dogaro da kai da ilimin sana'o sannan ana buƙatar ɗan bashi wanda gwamnati kai suwa mai ɗan sauƙi domin matasan mu samu sana'o'in su dogara da kansu sai zan ba su dogara da sun kaban takalihu ga gwamnati ba sannan ina kira ga mazajen mu su ba competition na yawan aure an ba a Qur'ani ya ba mutum dama shi aure abin da yake iya bisa adalci daya biyu uku hudu amma yace in baka iya ka iya tsoron ka in baka iya adalci ka tsaya ga daya to mutane su bar dokar aure ka biyu uku ka dole ne addini bace dole bane in kana iya adalci ka ji tsoron Allah ka aje biyu uku ha hudu amma bisa ga yadda aka ce yanzu alamu sun nuna babu adalci ka haɗa 30 da 20 babu ruwanka da inda so kwana babu ruwanka da abincin su babu ruwanka da karatun su to wannan abin tambaya ne ran kiyama kuma Allah zai tambaye kowa baki abin da ka dauko bakin tambayar da za'a yi ma don haka ina kira ga musulmi su yawaita ba da gudunmuwa ga karatun ɗiyansu ga tarbiyyar ɗiyansu domin ɗiyannan su zama nagari masu amfani ga al'umma ba wajen taurayi masu sace tayan mota sace baturin mota jinga a sare wani ko abu giyon da shaye-shaye to ba irin wannan ɗiyan ba su ne muke so ba kuma ba a samun ɗa nagari sai an ba shi tarbiyya ta addini tarbiyya ta sana'a tarbiyya ta zamantakewa sannan shi mutunta kabilu na Najeriya a mutunta Najeriya matsayin ƙasa ɗaya sannan duk a taimaka ma ci gaban Najeriya da ɗorewarta da haɗin kai
ta yaya ne a ƙarshe kake kallon wannan ƙasa ta gage wadda ta kunshi al'ummomin Najeriya daban-daban za ta ƙara bunƙasa
to gaskiya ta hanyar ilimi don ilimi shine gishirin rayuwar ɗan adam muddin al'ummar duk an ka tsere mai rashin ilimi muna buƙatar a ba mata female education empowering ɗin mata su zan suna da ilimi. Auren yarinya ya karama bata gama ko secondary ba a kauce mai, saboda jibi miji na mutuwa ko kuɗi gare ya mutu saka in bata da ko secondary, mijin da zai auren ta bai iya kai ta cigaba da NCE ko ta cigaba da health technology. Don haka wajibi ne mace ko wace iri ya zan wajibi bata aure sai ta gama secondary. In ta gama secondary kuma ta saki Qur'ani, to ta yi auren miji tana iya ɗaukar ɗiyanta, tana iya kula da tarbiyyar ko in miji Allah ya anshe shi ta samu kanta kowane yanayi tana iya rayuwa. Amma a bambance ƴar baddo a aure ta, bata ko san yadda take da miji ya mutu, ƴan garin an gabata ƴan uwa su taru su canye ta, dan tana wanke-wanke, tana baranan yanga, tana karuwanci nan yanga, ababe nan babu daɗin gani. To wajibi ne al'umma musu halka su fahimci cewa lallai lokaci ya wuce da aka barin mace babu ilimi, babu sana'ayi, kuma ana hana musu samun aikin gwamnati gurabu in ya samu a basu dama. Sannan hakika mazaje su kauce ma tara ƴaƴa da iyalai wanda ba su ɗaukar nauyinsu, suna barin al'ummar musulmi ko shi ana bacin mu da bara, haihuwar ɗiya suna bara, haihuwar ɗiya suna lehuka ga sunan kala-kala, wanda ba daidai bane. Al'ummar mutane musulmi, al'ummar Fulani Sokoto masu karinci ne, masu tsoron Allah.
Masu saurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu tsaya a cikin shirin da ɗan gari. Shirin murya Amurka VOA haɗin gwiwa da Vision FM Sokoto. A madadin kowa da kowa, ne Musa Yusuf Sayinna ke cewar ku ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.
A gaida Musa Yusuf Sayinna. To sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Saƙon cutar kanjamau kenan. Madalla wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karo a takaice.
Jami'an kiwon lafiya a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai a jiya Alhamis ya fada akan babban birnin asibitin da ke kudancin Gaza, inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama. Harin da aka kai a asibitin Nasir da ke Khan Yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin Isra'ila suka bayar na al'umma su kauracewa wurin. Kungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa ta likitoci ta Doctors Without Borders ta yi Allah wadai da umarnin da Isra'ila ta bayar, kuma ta ce ma'aikatanta a asibitin suna kula da marasa lafiya a cikin mawuyacin hali. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris a yau Juma'a, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin ƙasashen biyu. Fadar shugaban Faransa ta ce a lokacin ziyarar ta shugaba Zelensky, Macron zai ƙara tabbatar da aniyar Faransa na ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine da al'ummar Ukraine da kuma dukkan abokan hulɗarta. A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawagar Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich, wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. Da safiyar jiya Alhamis, Blinken ya kai ziyara kasar Albania a karon farko a wani bangare na kokarin ƙara tabbatar da ƙarfin dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar ƙasashen Balkan.
Masu sauraro, da takaitattun labaran za mu kammala shirinmu na rana, sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Ku sake dawowa da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wannan yau. yanzu a madadin Zahra Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Ladders Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni sai wanda ya sada mu da ku Mr. Carl Sterling ni Aisha Mu'azu take miki sallama ma'assalam.